Al'ada ce a wajen kungiyoyin kare muhalli na cikin gida nishar da na ƙasa da ƙasa kan kira taron tattaunawa da hukumomin ƙasar don bitar ayyukan da suka gudanar a bisa la'akari da alƙawuran da gwamnatoci ke ɗauka a yayin taron ƙasashen duniya kan batun canjin yanayi. Mafarin gudanar da wannan taro da ke matsayin na shirye-shiryen taron COP26 da za a yi daga ranar 1 zuwa 12 ga watan Nuwambar 2021 a birnin Glasgow na ƙasar Burtaniya. Kamar yadda shugaban haɗin gwiwar kungiyoyin kare muhalli na Fusco CC daidai Lawali Malam Karimi ya bayyana wa manema labarai.
Yaya Niger take tahiyar da engagementinta da ta ɗauka gaba da duniya bisa kan yaƙi da canjin yanayi shi ne na farko contribution déterminée au niveau national. Menene tun accord de Paris na COP21 na 2015 zuwa yau tunda tuna muku da tarihi. Ba taɓa yin yarjejeniya ba wanda ta ba mutane mamaki illa wannan yarjejeniya ta fari shine yau muka hallara wannan wuri tare da duk abokan hulɗarmu na gwamnati da ƴan ƙungiya international da kuma ƙungiya namu na gida da wannan masu hannu shuni suke tallafa mana mu ƙara tantara magani yayin za mu fuskanci wannan COP ta Grand Britain da za a yi ta a Glasgow.
Wani rahoton binciken wata cibiyar ƙasa da ƙasa ya ayyana cewa dumamar yanayin da ake fama da ita za ta haifar da hauhawar ma'aunin yanayin zafi da degree Celsius 1.5 daga shekarar 2030. Lamarin da ka iya janyo illoli da dama akan muhalli yayin da a ɗaya ɓangare bayanai ke nunin ƙasashe da dama na jan ƙafa a game da alƙawuran da suka ɗauka a taron Paris na 2015.
In quantum saisir l'opportunité de cette COP26 pour mobiliser davantage.
Wakilin ministan kare muhalli a wannan zama na share fagen zuwa taron Glasgow Muhammad Sani Masallaci kenan yana cewa wannan haduwa na da muhimmanci sosai a wajen gwamnatin Niger domin za ta kasance wata damar tayar da masu hannu da shuni daga barci game da gudunmuwar da ake fatan samu daga gare su don tunkarar kalubalen da duniya ke fama da shi sakamakon dumamar yanayi. Jamhuriyar Niger da ke tsakiyar yankin Sahel na daga cikin kasashen da suka fi ɗanɗana kudar matsalolin canjin yanayi a duniya. Lamarin da a fili ake gane koma bayan da ya haddasa wa ayyukan noma da kiwo kuma yake barazana ga rayuwar jama'a a dalilin gurɓacewar iskar da ake shaƙa yayin da ake ci gaba da fuskantar kwararowar hamada da zaizayar ƙasa da matsananciyar ambaliyar ruwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.